أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subu yawmuna 13 ga watan Rajab 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 4 ga watan 2023 miladiya. Muna fata Allah wani muwafaka. Wannan kuma shine darasin mu na 14 a cikin wannan litafi mai albarka. Muna cikin baban da yake bayani game da abin da ya shafi wanka, babul ghusl min al janaba. To darasi guda daya gabata a cikin shi. Yau zamu tashi inda malike ke cewa al hadithul hadi wa thalathun, hadisi na 31. An abdullah ibn umar anna umar ibn al khattab radiyallahu anhu qala ya rasul allah أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا تودأ أحدكم فليرقد. وأن حديثي نا عبد الله بن عمر شيكما واتو ينا بام لباري تشوى للي بابنشي عمر بن الخطاب يرانا تبتها أجريسو قال يكي تشوى kenan Umar ne yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace ya rasulullah, ya annabin Allah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Ma'ana ya annabin Allah, shin dayan mu yana iya kwantawa ya bai barci, ma'ana ya kwana, ma'ana janaba ta same shi da dare, to zai iya kwantawa ya barcin shi ya jinkirta wankan sai canda asuba? Kala na'am, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, amma ga wani wato yanayin da mutum zai kasance shine ce idza tawadda ahadukum falyarqud, idan ɗayan ku yayi alwala to ya kwanta. Mana ko da bai wankan janaban ba, yana jin kiwiya ko kuma yana jin sanyi a lokacin, ko babu wani dama ko barcin ya galabe shi, to ran Allah yayi yayi arwala saboda ya rage kaifin wannan yanayi na rashin tahara da yake kan shi, sai ya kwanta. Ana malume suka ce wannan ke nuna maka ta yadda sahabbai suka dauki fa ma'ana girman al'amarin janaba, amma suna ganin cewa to yanzu mutum yana da wannan yanayi wanda yake jikin shi, yana da iya dama ma'ana ya kwanta ba tare da yayi wanka ya tsarkaka. Saboda wannan ne wato Umar bin Khattab yayi wannan tambaye, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa. Malice ma yukhadhu min alhadith, irin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi na farko shine jawazu nawmil junubi qabla alghusli idza tawadda. Wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin barci ga wanda yake da janaba, amma in yayi arwala, in yayi arwala babu nahi kwanta yayi barcin shi. Fa'ida ta biyu, annal kamala Allah ya namar junub hatta ya tasi. Mana abin da yake shine kamala wanda aka fi so shine cewa idan kana da jaraman to kada ka kwanta gaskiya har sai kai wanka, wannan shine kamala shi aka fi so. Ina ta gane mala ce li'anna liktifa bil wudu'i rukhsa, domin iktifa bil wudu, domin mutun ya takaita ya kawai ya wadatu da wato arwalla kawai, wannan rukhsa ne. Duk ko idan aka ce wannan abu rukhsa ne, rungume ne, to kawai mana ana cikin wata larura ke larura ta zo ne ake bada rukhsa. Ina ta fahimta da haka abin da yake kamala shine kai wanka kafin ka kwanta. To amma idan wato an baka rukhsa arwalla ma tana baka dama ka kwanta. Fa'ida ta uku yace mashru'iyyatul wudu, wannan hadisi yana nuna mana shar'ancin yin arwalla qablan nawmi kafin barci lil junubi, ga mutumin da yake da janaba. In ya zama lalle lalle baka yi wankan ba kuma barci za ka yi, to an sharanta maka kai mi kai arwalla. Malaci zalim ya tasil, wannan kuma idan bai yi wankan ba. Fa'ida ta hudu shine karahatu nawmil junub, karhancin mana makaruhi ne ga mai janaba ya kwanta ya yi bacci bila gusulin wala wudu, ba wankan arwallan ma kuma babu. To wannan makruhi ne, ba so ba a shar'anci kai abin da ba haka aka so ba. Ina ta fahimta. To wannan shine mana hadithin Abdullahi ibn Umar. Sai mala ce al hadithu thani wa thalathun, hadithi na 32 an ummi Salama radiyallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qalat جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء. wato wannan hadisin Bukhari da Muslim sun fitar da shi, shi ma dai wanda ya gabatan duk suna kan sharadin malam cewa ba zai fitar da hadisi ba sai muttafaqun alayhi. To wannan hadisi hadisi ne na Ummu Salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam, matar annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan ɗaya daga cikin uwar mu'mini. قالت تجي جاءت ام سليم، ام سليم تازو الانصاريه ودا تكي معناها تانا دي daga cikin mutanen Madina. ام سليم تازو واتو شي تكي ga maka ita ام سليم امراه ابي طلحه، mata ce ta ابي طلحه. تازو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqalat, sai ta ce, mana ta zo ne don ta tabbaye annabi sallallahu alaihi wa sallama, to sai ta ce ya rasulallah, ya annabi Allah, inna Allah la yastahyi min alhaq, Allah baya jin kunyan faɗar gaskiya. Kenan za ta yi tambaya, amma sai ta shimfiɗa da wata shimfiɗa wadda idan mutum ya ji ma'ana ba zai zarge ta ba, ko a ce ta zo da abin ƙi. Saboda tambayar da za ta yi tambaya ne ya shafi abin da ya shafi farji, ya shafi gaba, ya shafi abubuwan da ake ɓoye su, ake kinaya a kansu. To yanzu sai ga shi nan mace ce kuma a majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma za ta yi tambaya a irin wannan baban. To duk wanda yake zaune a wurin da duk mai saurare, sai ta fara gabatar da wani gabatarwa shimfiɗa ga tambayar ta. Sai ta ce inna Allah la yastahyi min alhaq, Allah baya kunya game da gaskiya. Tare da cewa Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana inna Allah hayyun karim, Allah mai tsananin jin kunya ne kuma mai karamci ne. to amma idan aka zo wajen gaskiya inna allaha la yastahi min alhaq ina ta gani yamma sai ta ce fa hal ala almar'ati min ghuslin ta ce ya annabin allah shin mace akwai wanka akanta idza yahtalamat ma'ana idan ta yi mulki to wannan tambayar akwai ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana wuri tace taribati ya daki ya ummu sulaim fadhatin nisa tace tirrake ummu sulaim kin kunyatar da mata kin zo kin wannan tambayan a ci a gaban al'umma kaza kaza da sauransu to dama irin wannan tayi tsoro shi yasa ta gabatar da wancan tambaya shine take ce mata nas'alu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam hatta la nakuna fi am tace ai muna tambayan annabin Allah ne dan kan mu kasance a cikin makartaka mana mu rika addini a cikin duhu mu rika addini babu ilimi dan haka ummuna ummul mu'minin Aisha da ta tabbata gare ta take yaban matan ansar take cewa ni'man nisa nisaul ansar ko nisaul madina lam yamna'hunna alhaya ani su'ali fi din aw kama qalat Aisha take cewa ai ma dallada mata irin matan madina kunya bai hana su ba su yi tambaya su fahimci addinin su dan haka a fage abin da ya shafi ba jin kunya kuma ba a girman kai ba kunya babu girman kai idan kai kunya to zaka tare zaka cuci kanka da kanka in kai girman kai kuma wannan ashad game da wancan ana fahimta to yayin da masu magana suke cewa mimani la ya ta'allamani suka ce mimun guda biyu ba sa ilimi suka ce mustahayi da mustaqbil shine mimun guda biyu mustahayi mimun daya mustaqbil duk mutumin da yake jin kunya da mutumin da yake girman kai to ba zai fahimci addini ba dan haka kenan ta yi wannan shuhudan ne saboda gudun wannan abu kenan ta ce ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama shin mace akwai wanka a kanta idza hiya ihtalamat idan ta yi muhulki ana ana nihin muhulki ma'ana muhulki na ba yar muhulki ba kana kasuwa kana ruwa ina ka ce ihtilama ana nihin muhulki wanda mutum zai yi yana tarawa ko namiji yana tarawa da mace ko mace tana tarawa da namiji a wata ruwaya mata ta ce shin akwai wanka akan mace idan ta yi muhulki tana tarawa da mijinta a muhulki ne amma a muhulki sai ta yi muhulki suna saduwa da mijinta a wata ruwaya haka ta faɗa kenan shi ne ma'ana ihtilamat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na'am idan mace ta yi muhulki tana tarawa da mijinta akwai wanka a kanta amma da sharadin idza ra'atil ma'a idan ta ga ruwa ma'ana in ta ga ana nihin alma ana nihin mani kenan amma kawai dan ta yi muhulki ta tashi daga babu komi da haka wanka bai wuce ba haka shi ma namiji ya yi muhulki yana tarawa da mace da ya tashi gaba abin da ya fito to wanka bai wuce ba ina ta gani ma'ana ba muhulkin bane yake mi yake wajabta wankan fitowar maniyyi shine zai wajabta wato wannan wanka malike cewa ma yu'khadhu min alhadith abubuwan da za a dauka a cikin wannan hadithin abu na farko anna almar'ata alaiha alghusl lalle mace wajibi ne akanta ta yi wanka hina tahtalim ma'ana yayin da za ta yi muhulki tana tarawa da namiji idza anzalat wara'at alma idan ta yi inzali kuma ta ga ruwa ma'ana ta ga maniyyi kenan za ta yi wanka fa'ida ta biyu anna almar'ata tunzilu kama yunzilu ar-rajul ma'ana mace tana yin inzali ta fitar da maniyyi kamar yadda namiji yake yace kuma wa min zaka yakunu shaba, ai daga nan ne ma wato ake samun kamanciciniya, da yayi kama da uwa ko yayi kama da uba yana komawa zuwa ga mi wannan bani ne. Kenan wa min zalika yakunu shaba fil walad, kenan kama ashara ila hada baqiyatul hadith, kamar yadda sauran hadisin ya nuna haka, sauran hadisin cikon shi ya nuna cewa ma'ana daga nan ne, daga wannan ne ma, tunda ya ce wa min aina yakunu shaba, to idan mace ba ta fitar da mani ma'ana to ta ina ne za a samu kamanciciniya, ma'ana ana samu shi ne ta wannan hanya. Fa'ida ta uku, isbatu sifatul haya'i lillahi jalla wa ala, tabbatar da sifa ta kunya ga Allah mai girma da buwaya, amma isbatan yaliku bi jalalihi, ma'ana tabbatarwa da jinginawa wadda ta dace da girman shi shi Allah. Ana fahimta? Wato sifofi irin waɗannan na kunya, dariya, yarda, waye ga sunan dai wanda Allah ta'ala da yawa a cikin Qur'ani ya tabbatar wa kanshi irin waɗannan sifofi, waɗansu kuma sun zo a cikin hadisai ingantattu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato irin wannan idan suka zo haka za ka tabbatar da su. Kai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allaha hayyun, ko mana Allah mai kunya ne, anan kuma ta ce inna Allaha la yastahi min al-haq, shi Allah yana kunya, to jin kunyan Allah za ka jingina mishi ne daidai da yanda ya dace da girman shi, ba za ka ɗauki kunya irin naka ban ma kai abin halitta sai ka kamanta shi da na Allah. Da za a tambaye ka Allah yana jin kunya, ka ce Allah yana jin kunya, me yasa? Saboda Allah ya faɗi, manzon shi ya faɗa, kai imani da shi na yarda ta, saboda Allah ya faɗi, manzon Allah ya faɗi, to waye ne Allah yake jin kunya sai ka ce Allahu wa rasulu, mana Allahu a'lam, shikenan. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, to waɗanda suke shan wahala a cikin wannan baban wato tashbihi suke yi sai su yi ta'tili. Yanzu da ka ce Allah yana jin kunya sai tunani ga to jin kunya sai kamanta da kanshi, a an ka ji kunya kana son abu kaza sai ci kai sai ce wannan baya dace ga Allah sai kuri, kaga sai da kamanta ko. Amma da a ce kawai Allah yana jin kunya, Allah shi ya hudi, manzon Allah ya faɗa, eh yana ji ya kunya ce ke laysa kamithlihi shay, kina wani abu ne daban nashi, ba irin naka bane kai, bare haka kwatanta da naka haka kore shi, to wannan ma'ana da shi da ire-iren su duka haka zaka gudanar da su. Da haka manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a shine a'lam wa aslam, manhajin Ahlus Sunna a baban asma wa sifat ma'ana shine yafi cikan ilimi kuma shi yafi kokuta. Amma duk wani manhaji, duk wani wato aqida wanda za a mutum zai aqidantu da shi akan al-asma wa sifat, kana cikin rudani ne, kana cikin al-qawlu ala Allah bila ilm, tunda Allah ne ya ce yadun lashi ko hannun Allah, Allah yana farin ciki, lillahi afra bi tawbati abdihi min ahdikum bi rahilatihi, Allah ne ya ce afra, Allah ya fi farin ciki, kaga Allah yana farin ciki a shi, ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله, ذلك بانهم سخطوا من المؤمنين wannan ayar mana da ada ake cewa mana sun yi Allah yana fushi, akwai idea wanda suke nuna mana Allah yana fushi, yayi fushi, yashi fushi da kai, yawa ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله, kaga اسخط الله abin da ya fusatar da Allah, ashe Allah yana fushi, Allah ya ce zalika wannan bi annahum, domin su ittabi'u sun bi ma askhata Allah, abin da ya fusatar da Allah. To zo da ka dauke da kai kake fushi hankalinka tashi kai kaza kai kace kai kai wannan baya dacewa ga Allah kai ka kore wasa wace maka irin naka ne tunda Qur'ani ne Allah ya faɗi Allah yana fushi yana fushi me yasa a Qur'ani shi ya faɗa ya fushin shi yake laysa ka mislihi shi baka huta ba to amma yanzu ba akwai hadarin da Allah tabbatar ma abu kan shi kai ka kore Allah ya ce yana fushi kace ba yayi kai ka yi shi sanin kan shi ne kai wani shi shigi ne da ketare iyaka Allah ga ta ganar da mu naka da anan malaki ta cikin wannan akwai isbatu sifatul haya'i lillahi jalla wa ala amma yace isbatan yaliku bi jalali ma'ana tabbatarwa wanda take tai daidai da girman shi shi Allah subhanahu wa ta'ala malashi ala annahu la yamtani'u ta'ala min qawli al-haqqi li ajli al-haya akan cewa Allah ta'ala baya hanuwa game da fadin gaskiya dan jin kunya fa'ida ta gaba tabiyar kenan ko malaci anna al-haya'a la yambaghi an yamna'a min ta'allumi al-ilm kin abin da kamata mu sani mu gane a wannan hadisin cewa baya kamata jin kunya ya hana mutum ilmantuwa game da ilimin addini kawai dan kana jin kunya ka ki tambaya a ko kai ka kasa sai ka sauke tambayar maka ko ba mun ga ba a hadisin Ali ibn Abi Talib yace shi rajulun mazza mana mutum ne mai yawan zubda mazini yace fastahayitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam limakanati binatihi alayya sai ce sai naji kunya in tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda mi kasancewar ma'ana matsayin diyashi a wajena domin matar shi ce kenan shi sirkin shi ne to ya ziyar mishi rancan kaza 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 sai ce fa amartul miqdad bin aswad sai ya umarci miqdad dan aswad ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne tambaye shi ya bada amsa kuma ya zo ga mishi ya ci gaba da wato kaga dai ma'ana babu wata hanyar da in har za a ji kunyar da kaga wani ayyuka ne amma idan kai baka iya ba akwai kunya ko wani dalili sai wani tambaya maka baka dai dalilin cewa kadda annal haya'a la yambaghi an yamna min ta'allumi al-ilm lalle kunya kadda mutum ya kasance ya zamanto mishi katanga ne game da abin da ya shafi ilimin addini malaka hatta fil masail allati yustahaya har a cikin matsalolin da ana jin kunya min ha daga gare su eh baya halitta kenan ka bi hanyar da diyan da za a yi ka je ka fahimci wannan hukuncin ka ilmantu domin kai aiki da shi fa'ida ta biyar anna min al adabi wa husnul mukhataba malaka na daga cikin ladabi da kuma iya bayani iya gabatar da bayani an yuqaddima amama al-kalam alladhi yustahaya minhu muqaddimatan tunasibu al-maqam kenan yana daga cikin ladabin magana da iya bayani mutun ya gabatar da kahin wani bayanin da irin wanda ake jin kunya game da shi to ka fara gabatar da wani bayani wanda ya dace ga wannan abin da zaka yi magana tukun sai ka fada abu wasa ku an gane ba hadisin ya nuna haka ko kenan yanzu idan zaka zo kai magana abin da ya shafi irin abubuwan da ake jin kunya akan su to kada ka fada kan maudu'in kawai kace mallam ina da tambaya sai ka kama ka ce kaza kaza ha sai kai dan shinguda saboda ganin kaza 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 ya abu yana shigewa ba to wai kaman in kaza kaza ya ne ne an fahimta kaman dai yadda ita dai an fahimta mallam yace tamhidan lil kalam kenan da mutum yayin shinhuda ga wannan magana da zai zo da ita wanda take wanda ake ba a san jinta ne wanda take abun kunya ne li yakhfa waqa'u mana dan abinda zaka fadin yayi mi ya saukaka a jin mutane a tunanin su an gane ko wali alla yunsaba sahibuhu ila al-jafai dan kar a ce maka kai mutum ne mara kunya a ce mutum ne wanda bai san mamu yake hudi a cikin jama'a ace mutum ne yana hadin maganganu mara wanda bai kamata ba to saboda wannan idan hali ya kama to kai shin gudu da ta dace ga wannan in yaso wato sai ka zo da shi. Malaka al-hadithu thalithu wa thalathun, hadithi na 33, an Aisha ta qalat kuntu aghsilu janabata min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yakhruju ila as-sala wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi. أخرجه البخاري وأن إمام البخاري فتردش سيتش وفي لفظ لمسلم أما لفظين إمام مسلم تتش لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم نفرق البخاري نبي مسلم إن كهذا سو كان ده أنسى البخاري المسلم. To daga Ummu Aisha ya dala tabbata a gare ta take cewa kuntu na kasance aghsilul janaba bi ma'ana almani, kinan na kasance ina wanke janaba, mana ina wanke mani wanda ya sa ya shahi tufan Annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon tarawa da iyali, kinan na kasance ina wanke wannan mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga tufar Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yakhruju ila salat, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita sallah da wannan tufan wa anna buqa alma'i, kuma lalle alamar wannan wankewan ruwan yana nan fi thawbihi a cikin tufar, mana bai bushe ba, ga leman nan sai ya fita sai ya je ya salla. Wa fi lafzin li muslim, lafzin muslim laqad kuntu, tace haqiqa tabbas na kasance afrukuhu ina kankare shi min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga tufar Annabi sallallahu alaihi wa sallam farkan kankarewa shiwa shi mani fa yusalli fihi, kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sai yayi sallah a cikin shi. Wannan yana nuna cewa wato mani idan yana danye sai a wanke shi, in ya bushe kawai sai ka mummurje ka kankare ka kakkabe shikenan kawai. Wannan shine ma'ana hukuncin kenan, mani in yana danye a wanki, in ya bushe a kankare. Ana fahimta? Wato wannan ne yake nuna maka daharancin shi mani, azance mafi inganci mani tsarkakakke ne. Shina na malai ambata mana sabanin malami, malaki cewa sabanin malamai ikhtalafal ulama'u fi najasatil manihi, malamai sun yi sabani game da najasar mani, shin mani najasa ne ko tsarkakakke ne. Fa zahabatil hanafiyya wal malikiyya ila najasati, mazhabar hanafiyya na Abu Hanifa kenan da mazhabar malikiya sun tafi akan cewa wato mani najasa ne, mustadillina bi ahaditha, sai suke kafa hujja da hadisai bi mana bi ahaditha a ghuslihi min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana mustadillina suna masu kafa hujja bi ahadisa da hadisai ghaslihi wanke shi shi mani min saubi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga fitufar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine hujjarsu. Suka ce mani najasa ne, aka ce me hujjanku, suka ce saboda ana wanke shi daga tufar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Malai ce wa minha hadal hadith alladhi ma'ana, daga cikin hadisan da suka fi kafa hujja da shi wannan hadisin da muka karanta, kuntu aghsilu aljanabata min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suka ce to tunda ana wankewa suka ce wannan ya nuna cewa wato najasa ne. Wa dhahaba ash-Shafi'i wa Ahmad, Imam Shafi'i da Imam Ahmad wa ahli alhadith da maluman hadisi, kenan an game kenan dukkan maluman hadisi, wa Ibn Hazm da Ibn Hazm az-Zahiri wa shaykh al-islam ibn taymiyyah da ibn taymiyyah wa ghayruhum, da dewa daga cikin malamai min al-muhaqqiqina, daga cikin malamai masu bin diddigi masu bin kokop, sun tafi ila taharatihi akan cewa mani tsarkakeke ne, mani ba najasa bane. Mustadillina bi adillatin kathira, sun kafa hujja da dalilai masu yawa, minha ma yali, daga ciki yanzu shine malam zai zano mana dalilan da suke nuna cewa mani ba najasa bane. Na daya suka ce sihhatu hadithi farki Aisha almaniya min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ingancin wato hadisan da suka yi bayani akan cewa Aisha ummul mu'minina tana kankare mani daga tuhur annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kana yabisan, idan ya bushe, bi zufuriha da farcanta. Suka ce to falau kana najisan, to inda a ce mani najasa ne, la maktafa limaktufi illa alma, kenan da ba a wadatu da kankare ba, dole sai an yi hawari da ruwa. Inda menene? Inda najasa ne, ka sa irin najasat kamar sauran najasosi, bayan da za a yi ma'ana kashi ya taba ka kuma ya bushe, kawai ka kankare ka zo ka ci gaba da sallabaiwa, to da wannan najasa ne. Kenan duk abin da yake da najasa ne, kankare shi baya wadatarwa, ko da ko ya bushe sai an yi, sai an wanke. To amma shi kaga nan ma'ana an kankare shi, kawai an je an yi sallah da shi. Suka ce to da a ce najasa ne, da shi ma an mishi irin na sauran najasosi, da wanka zai ba za a wadatu ba da kankarewa kawai. Hujja su ne kenan. Hujja ta biyu suka ce annal maniyya huwa aslul insan, cewa shi wannan mani shi ne tushen dan adam, ko ba ka ba, wa ma'danihi, ma'ana shi ne kenan wato tushen dan adam da farkon shi. Suka ce falayan bagai an ya kuna asluhu najisa, ai bai dace ba a ce asalin dan adam ya zama najasa ne, khabithan, ya kasance abu ne mummuna. Wallahu karramahu wa tahharahu, alhali ku Allah ya karrama dan adam, ya ce wa laqad karramna bani adam, wa tahharahu, Allah ya tsarkake dan adam. Ana fahimta? To kaga ai ma'ana ai baya dace a ce kuma asalin shi najasa ne. Wannan dalilin su na biyu ko? Dalilin su na uku suka ce lam ya'murin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi ghaslihi wa tahawwudu minhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda yayi umarnin cewa idan mani ya taba tuhon mutum ya wanke, tare cewa kuma ga yawan mu'amalantuwa da shi, ba inda yace idan mani ya taba tuhon ku wanke, bai umarni da wannan ba, kalbauli kamar yanda yayi da hutsari. Kaga ai hutsari ai an maka mai bayani daki daki, ka kiyaye, kai kaza kai kaza, har amma ce sababi ne na mai azabar kabari. Hujjasu ta hudu, ajabu an ahadithi a ghaslihi, wato su waɗancan ba sun kafa hujja wanda suka ce na jisa ne, an suka fa hujja ko me hujjan ku wai dan ana wanke ba? To su waɗannan ma'ana masu kauli na biyu za su ba su amsa akan hadisin su. Suka ce bi annal ghasla la yadullu ala najasa, ai wanke dan an ce ana wankewa, wannan bayanin cewa najasa ne. Suka ce kama anna ghaslal mukhab, kamar yadda wanke majina wa nahawihi da kwatankwacin shi, la yadullu ala najasatihi, bayanin cewa najasa ne. Yanzu majina in ya taba nan kinka shi ga haka bar shi tabbala haka kawai abu karka yawo, ya me za ka yi wanke, za ka yi yanzu wanke wanka ya nuna cewa shi majina najasa ne? Da haka suka ce musu kenan wankewa bai nuna najasa ne, don haka ku kafa hujjar ku ce kawai dan an wanke ya zama najasa. Suka ce wannan hujjar tana da rauni, domin wanke abu bai nuna najasa, shiga majina nan kaga za ka wanke shi, amma kuma baya nuna akan cewa najasa ne. Malaka cewa wan nazafatu minan najasat wal mustaqdarat matlubatan shar'an, ma'ana tsafta daga abubuwan da suke na najasa ne, da irin ababen da ake kin su ba a son su, a shar'ance ma'ana abun so ne, ana so duk abin da najasa ne, abin da ba a so a wanke shi. Fa kaifa la yaqibu a ghaslihi sallallahu alaihi wasallam, kenan ta yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tabbatar ba da wanke shi. Ma'ana a kawo hadisin da cewa lalle in mani ya taba ku wanke kaza 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 da sauransu. Kuma wani wurin da ma'ana sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi mani da majina. Da shi da mani yace kwatanta shi kamar majina ne. Ai babu wani wanda suka yi sabani akan cewa majina na shari'a ko ba na sabani ba. Kowa ya da cewa menene tahir ne. To haka nan mani ma tsarkakakke ne. Don haka kenan zaka wanke shi ne kawai dan dai tsafta dan ka gan shi a jikinka. Ana fahimta? Da a ce yana jikin naka baka wanke ba, baka kankare ba, kai sallarka sallarka ta yi tsaf kamar yadda majina yana jikinka ne ka je kai sallah da shi. An fahimta? Ko wanda ba busheshe ba, ko danye ko busheshe, inda yana jikinka ka je kai sallah da shi ya yi. Amma wani abin da ake nihiyo ma'ana in ka yi wanka. Ma'ana shi wannan cewa idan ka fitar da maniyin ka je ka yi wanka jaraba hukunci ne na shari'a. Aka ɗora maka cewa ka yi wankan. Ba wani ma'ana wani wata ƙazamta ba ce a jikinka. Sai da in ka taɓa kaza ya yi zama najasa ko abin ka, ai mun yi bayani can baya. Na haka kenan kawai hukunci ne in dai wani abin ya fito a jikinka shari'a ta ɗora maka ba ka yin salloli na ibadan da ba a yin su. Sai da tsarkake ka je ka yi wanka, wannan kawai shi ne. Amma shi abin da zai fito a jikinka tsarkakakke ne. Kawai za ka wanke shi ne don tsafta dai ga wani abu a jikinka, haka kada yawo da shi, kaga bai gamdawa ko bai kamata ba. Malice ma yukhadhu min alhadith, abin da za a fa'idantar da shi a cikin wannan hadisin shi ne taharatul mani. Wannan hadisi yana nuna cewa hadisi ma'ana kai mani menene tsarkakakke ne. وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها. كما با واجبي بني ا وانكي idan ya taba jikinka ka wanke, ba wajibi bane idan ya taba tuwarka ka wanke, ba wajibi bane idan ya taba shunhudanka ko abin da ka ba ka wanke. Kawai dai zaka yi ne haka kawai da tsafta, amma dai ba wajibi bane. Ana fahimta? Malice istihbabu izalatuhu ani thawbi wal badan, kenan ba wajibi bane a wanke amma mi an so a gusar da shi a jiki ko kuma a tuha. Ana wata gani malice fa yughsalu raqban, idan yana danye sai a yi mi sai a wanke shi. Wa yufraku yabisan, idan ya bushe sai a kankare shi. Shikenan wannan shine tsarkin idan mani ya taba mutum, amma in ya mutu a jikin shi to shine yayi wanka na janaba. الحديث الرابع والثلاثون حديثنا أربعين مراكي حديثنا ثلاثين دبو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. Hadithi na farko Bukhari da Muslim sun fitar da shi, haka shi ma nabi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa, mana hadisin Abi Huraira, lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza jalasa, ma'ana idan ya zauna, baina shu'abiha al-arba, tsakankanin reshen ta guda hudu, ana nihin mace. Shi kuma ana nufin namiji kenan. Shi ne malaka cewa shu'abiha al-arba yuridu bidhalika yadaiha wa rijliha, ma'ana hannayenta guda biyu da kafafuwanta guda biyu, kaga ya al-arba kenan ko. To wannan duka malaka cewa huwa kinayatun 'anil jima, eh wannan kinaya ne game da saduwa. To shi abu ne wanda ba hadin shi karara sai a sakaya. To sakaya ne aka yi game da mi saduwa da iyali. Shine kenan idza jalasa baina shu'abiha al-arba, mana idan wato ya zauna tsakankanin reshinan ta ko mana guda hudu. Summa jahadaha, yace bi fatihi al-jim wal-ha, ma'anahu balagha al-mashaqqa bi kaddiha wa huwa kinayatun anil ilash. Kenan na farkon kinaya ne game da jima'i, na biyun kuma kinaya ne summa jahadaha, ma'ana sa annan ya sanya gaban shi, ma'ana cikin gabanta, kenan sanyin kai, ana fahimta. To in dai aka samu wannan, manzo ya ce faqad wajaba al-ghusl, haqiqa wanka ya wajaba. Wa fi lafzin li muslim, a lafzin muslim sai ya ce wa illam yunzil, koda ku bai inzali ba, koda bai inzali ba. Kina ma'ana dai idan aka samu iltiqa'ul khitanain, idan aka samu haduwan kaciya guda biyu, ma'ana in dai har koyon kan hashafa ya shiga cikin farji, to shikenan wanka ya wajaba. Ana fahimta ko? Yawwa. Malace ma yu'khadhu min al-hadith wujubul ghusl, wajibcin wanka, min ilaji dhakari fil farji, idan aka sanya azzakari cikin farji. Wa illam yahsul inzalu, koda mani bai fito ba. Ana fahimta? Na biyu, yakunu hadha alhadith nasikhan li hadith abi sa'id, wannan hadisin kuma zai kasance ya shafe hadisin abu sa'id, ma'ana wannan wani hadisi ne a can farkon, da farkon musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alma'u min alma'i, me ma'ana ruwa yana daga ruwa, me yake ni, idan ruwa mani ya huto, to kuma ruwan wanka ya wajaba. Ana fahimta? Kenan wannan kissa ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wata anguwa, ya kirayi wani ashe shi, ma'ana yana saduwa da iyalin shi, to kuma bai kammala ba lokoi sai ya huto, ya huta kawai sai ya huto. Ma'ana da cikin kissa dai da ƙarshe dai ya tambaye shi a haraka wanka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alma'u min al-ma'i, ma'ana baka yin wanka sai ka fitar da mani. Kenan ruwan wanka baya wajabta sai an fitar da ruwan mani. To wannan a farkon musulunci ne, ina ta gane. Daga baya wannan hadisin sai ya zo sai ya shahi hukuncin wancan hadisin ta wani bangare. Kenan kenan yanzu ba alma'u min alma'i akwai shi, kuma akwai alma'u min al-ilash. Mana idan har dai ko an sadin ko ba a yi inzali ba, wanka ya mi, wanka ya wajaba. Shin ma nake cewa al-mafhumu minhu bi tariq al-hasl annahu la ghusla illa min izal al-mani, domin shi wancan hadisin da aka shahi abinda ke nuna cewa ba a wanka sai an fitar da mi, sai an fitar da mani. To amma wannan hadisin sai ya zo ya shahi shi nuna cewa a idan kawai mutum ya sadu da iyalin shi, to kawai wanka ya wajaba. An fahimta? Al-hadith al-khamis wa 30, hadithi na 35. An abi ja'far muhammad bin ali bin al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhum annahu kana huwa wa abuhu inda jabir bin abdillah wa indahu qawmun fasa'aluhu anil ghusli faqala yakfika sa'un faqala rajulun ma yakfini فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد ابن الحنفية. أولا حديث دقى أبي جعفر محمد تن علي تن حسين تن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله للي شي دبابان شي سنكسن شي أوجن جابر تن عبد الله وعنده قوم أوجن جابر تن عبد الله أكوك موتن سمتاني manashi Jabir ibn Abdullah kenan ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To yana wurin, kuma ga waɗansu mutane suna wurin, fasa'aluhu anil ghusl, wannan mutanen sai suka tambaye Jabir sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama game da wankan janaba. Kenan nan anan abin da kina cewa sun tambaye shi ne game da ruwan yin wankan. Fa qala sai yace yakfika sa'un, yace sa'i daya ishe ka. Kamar mu ce tiya guda, kamar mu ce karamin sahani ya ishe ka. Fa qala rajulun, sai wani mutum anan yace ma yakfi, ne yace kai ni kam sa'i ba zai ishe ni ba. Anan ma'ana ba ya hudu bane saboda inkari, shi ya duba yawan gashin shi ya ji ba yake ganin shi kai kamar ba ya ishe shi ba. Fa qala Jabir, sai Jabir ya ce mishi sahabin kenan, sai ya ce kana yakfi man huwa awfaru min kashara, ya ce aiko shi wannan sa'in guda ya kasance yana isan wanda ya fi ka gashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zofin shi yana da gashi, suna saukowa wani lokaci haka fada, wani lokaci yana kitsa share ya kitsa share ya sako sharen daga nan ɗayan daga nan sallallahu alaihi wasallam. Na'am, sai ya ce wa khairun minka, kenan ya fi ka gashi kuma ya fi ka alkhairi, ma'ana ya fi ka mi san tsarki da tsaftata da kuma yin ibada akan tsarki. Shi ne malaka cewa yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana ni yin annabi sallallahu alaihi wasallam, yace thumma ammana fi thawbin, annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya fito sai mana limanci a cikin tufan shi guda daya. Wanda kiro ne shi kenan kakkaraina, wato wannan sa'in guda ya tsarkakar da annabi sallallahu alaihi wasallama tsarkin da ba a buƙatan sakewa wani tsarkin, da har da wannan tsarkin ya zo yake ba mu sallah. Wafi lafazi, a cikin wani lafazi, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yufrigul ma'a ala ra'sihi thalatha, wato a wata ruwa ne sallallahu alaihi wasallama kamar da aicen mun gani ko yana kwarara ruwa akan shi sau uku sannan sai wanke sauran jiki. Qala al-musannifu, mai wallafa littafin ya faɗa Abdul Ghani bin Abdul Wahid kenan ma wallafin littafin ko, sai yake cewa ar-rajulu alladhi qala, mutumin da yace ma yakfina, ya ce an yi ibhamin shi, ta akai kai qala rajulun ko, to wane ne? To shi zai gaya maka, huwa al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib, shi ne ya faɗa hakan kin abuhu Muhammad bin al-Hanafiya. To mala yake cewa ma yu'khadhu min al-hadith, abinda za a fa'idantu da shi a cikin wannan hadisin, wujubul ghusl min al-janaba, wajibcin yin wankan janaba, wa dhalika bi idafati al-ma'i ala al-udu wa sailanihi alayhi, ma'ana wannan kuma shine zuba ruwa akan gabai kuma ya gudana. Famata hasala dhalika ta'adda al-wajib, duk lokacin da wannan ya afku to wajibi yayi me ya samu, inda ruwa ya kwarara a jikinka ko baka cudanya ba ma'ana wanka yayi. A fa'ida ta biyu, qala fi bidayatil mujtahid, yake cewa la yustadallu bihi ala luzumid dalki wala ala adami, shi wannan hadisin ba za a kafa hujja da shi ba akan wajibcin malamucin sai ya cudanya, kuma ba ka hujja da shi akan rashin wajibcin shi, dai hadisin haka ya nuna. Kuma na wasu suna cewa mana ba dole bane sai kai me sai ka cuda, mun ce kawai idan kai niyan wankan janaba ko ka kurkure baki ka shaka ruwa ka fata ka shiga kasan famfo ya zuba maka ko ina ya samu, yanzu kawai sai ka je wankan janaba yayi har ma har da ƙarin arwala sai ka je ka kama sallah. Ana fahimta? Mallam yace sa'ida ta uku kenan dalilin kawo hadisin a ƙarshen babu, don wannan shine hadisin ƙarshe a cikin wannan babu na wankan janaba, ya kawo shi ne don ya nuna maka wato irin ruwan da mutum ya kamata yayi amfani da shi a wankan janaba. Ba a san me, ba a san almubazziranci, kamar hadisin wancan na Sa'ad na arwalla kaga yana arwalla ne yana zubar ruwa har sai ce ce ma haza ya sa'at ma haza israf wani irin barnata ruwa ne wannan sai ce mishi afil wudu'i israfun arwallan ma akwai albabun zuranci sai ce mishi na'am wa in kunta ala nahrin jari yace akwai albabun zuranci koda kana gaban korama bai kamata ba ka kai ta banza ruwa mu yanzu me koraman mu famfo ko aga mutum zaka zo kai arwala amma zaka zo da sani biko uku kaci kana ta yi ka kunna ka meka wanda kai an wanda shi wanda ka zo da yau da kai amfani da shi to wannan asharance ba a san haka to haka a wanka janaba ka dauki ruwa daidai wanda daidai wa daidai eh koda sa'in ba zai ishe ka ba kamar da mu gani kenan ma'ana dai a yi ikhtisar ka malaka anna sa'a huwa arba'u amdad wato shi sa'i muddi guda hudu ne yaqfi lil ghusl min al janaba ya isa mutun yawan ka janaba qala ibnu daqiq al-id yake cewa wa laysa zalika ala sabil al ta'dib to wannan da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayin wankan janaba da sa'i guda wa ba ana ne ba an haddade ne duk mutumin da yayi sama da sa'i yayi laifi babba ba haka ake ne kuna ji faqad dallatil ahadithu ala maqadir mukhtalifa yace akwai hadisi daban-daban sun zo sun yi bayani akan gulgudun ruwan daban-daban wani yace sa'i yace wani shi kaje da shi kaza yace wadhalika wannan kuma wallahu a'lam Allah shine mafi sani liftilafil awqati aw al halat ma'ana wannan yana komawa ne zuwa ga lokuta da kuma hali ko lokacin da ma'ana jikinka kai gumi da yawa ko kuma wani mai jiki ne wani ya kai biyun wani ko a ce wanda sa'i zai ishe shi guda to shi kuma wani yayi an sa biyu misali ana fahimta to shi malaka ya ce kenan wannan yana komawa ne zuwa ga lokacin da kuma halin malaka illatil ma'i wa kasarati wannan yana komawa ne zuwa ga shi samun ruwan da yawan shi da kuma me kadan kishi yanzu gari ne ana kauje ruwan sha ma yayi wahala to yanzu me zaka yi ko kana da janaba ta yi mama zaka yi to sai aka samu sawaci ruwan ya dan yalwata amma dai bai kai wanda ake so to a wannan halin baya halitta kuma kai wankan yanda ranka yake so sai ka tsaya kai in dai aka gama jiki ko ina ya samu kawai ya wadata kenan hali yawan ruwan da karamcin shi wasafari wal hadar kuma wannan yana koma zuwa ga bulaguro da kuma zaman gida ana fahimta dan haka dai kawai maqsudin shine kadda ayi almubazzaranci a ruwan wankan janaba kai ta wajen so hudu so biyu wani hikatoton so a ka dauki madaidaici wanda zai ishe ka shi wannan iktisadin matlubu ne a sharanci ana so in kai akan umurin Annabi sallallahu alaihi wasallam lada zaka samu kenan mutun ya takaita malace fa'ida ta hudu shine istihbabu takhfifu fi ma'i tahara wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin ma'ana mutun ya saukaka game da abinda shi ruwa ne ma'ana tahara arwalla ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi da sa'i guda wankan ma'ana kai yana yi da muddi guda wankan janaba ne yana yi da sa'i guda to wannan yana koma zuwa ga kenan samun ruwan da kuma me rashin samun shi kenan mutun sai ya daidaita dai kada kai yanda zaka bannata ruwa haka ne yake a banza na biyar shine al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna mana yin inkari ga duk mutumin da zai sabawa sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya saba ma sunna to lalle ya kimi ya wajaba a mishi inkari kaga nan Jabir da wani yace ka ni sai guda bai isha ne yace to ai ya ishi wanda ya fika yawan gashi kuma ya fika alkhairi ina wata gani kenan idan mutum har wannan kin zai ishe ka kuma kai da shi to wannan yahi amma akwai wani sababi jikin naka ma'ana ko daudan diyawa ne ko kuma ma'ana mai jiki ne da sauransu dai, shi dai kawai ka takaita daidai bukata. Ina ta fahimta. To wannan shi ne ƙarshen wannan babi na abin da ya shafi wankan janaba. Muna fata abin da muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.